أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجين جناوة سنتبتغ الله سبحانه وتعالى. Allah mai kowa mai komi, wanda cikin igon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa, ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda dake nan unguwar Gawan Katare da Magarab, domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi. Wanda idan ba manta ba, yau muna rana Al-Khamis, yammacin rana Al-Khamis wanda ya daidai da 22 ga watan Zulqa'ida, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 30 ga watan Mai, watan 5 miladiya ta 2024. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Idan ba a manta ba, a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin Aisha, hadisi na 311. Hadisin Aisha, yarda Allah ta tabbata a gare ta, take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala, take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man zalama qida shibrin min al-ardi uwikahu min saba'il aradina. Aisha take cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce, dukkan mutumin da yayi zalunci kai da shibrin, wato gwalgwadan dani guda, min al-ardina, abin da ya shafi kasa, to uwikahu min saba'i aradina, wato Ubangiji subhanahu wata'ala zai sa shi a mishi maratayi, a mishi dan wuya ya ratayo wannan wato gwalgwadan dani guda da ya zalimta na abin da ya shafi kasa. Da mun gani a hadisin irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratarwa game da abin da ya shafi wato zalimci, mun san da cewa zalimci haramun ne. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hadisul qudsi yake cewa, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ya ku bayina, ku san da cewa ni na haranta zalunci a karan kaina, haka kuma na sanya zalunci a tsakankanin ku haramun ne, kada a samu wani ya ringa zaluntar wani. Zalunci ko mun kadan in shi haramun ne, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa, man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm. Dukkan mutumin da ya kasance tsakankanin shi da dan uwan shi akwai wani abin da ya shafi wani abu na zalimci, to tun anan duniya su gyara, kafin ranar da zai zo, ranar da babu dinare, babu dirhami, babu kuɗi, babu dolar, babu sefa, babu naira, barantana ya zama to kara mamushi wannan. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, dukkan mutumin da yayi zalunci gwalgwadan dani guda na kasa, wannan ya nuna cewa hatta a abin da ya shafi kasa ana zalunci, wani ya ci iyakar wani, musamman abin da ya shafi gonakai ko garake ko kuma kare, parcel parcel, kana da parcel babu alama sai ka zamanto ka ci wani meter guda na wani akan zalunci, ko kuma gona ka sake iyaka ka zamanto ka ƙara iyakar shi, ka rage mishi wajen shiga zamanto naka da yawa, to wannan gwalgwadan dani guda idan kai zalimcin wannan, a gobe ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai sa a ratayo maka wannan wato ka zo farfajiya alkiyama. Shi yasa ya zo a wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ayyuma rajulin zalama shibrin min al-ardi, kowane mutumin da duk mutumin da aka samu ya zalimci wani gurgurdan dani gudana abin da ya shahe kasa to kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yablugha sab'a aradin to ubangiji subhanahu wataala zai dora mishi a ce sai ya kwankwalo ya tono wannan kasa har sai ya je kasan bakwai a ranar tashin alkiyama kuma ba wai a sa baka wani diga ba da wani magini ko kuma wani abu a'a da hannunka za a sa ka he ka tono wannan abu sannan kuma idan ka tono ubangiji subhanahu wataala ya sa a rata ya ma shi a farfajiyar ranar tashin alkiyama har sai an yi ma mutane abin da ya shahi hisabi ga baki daya Allah subhanahu wataala ya kare mu to ala kulli hal wannan hadisi mun gani yana mana nuna mana abin da ya shahi haramci game da abin da ya shahi cin zalimci lasiya mana abin da ya shahi kasa haramun ne mutum ya ci iyakar wani ko ya cinye ma wani parcel ko ya cinye ma wani gona to idan gona ka ci mai eka guda ko eka biyu kaga ai babban tashin hankali ya same ka Allah subhanahu wataala ya kare mu a yau zamu tashi sabon babi malai yake cewa babul luqtati babin da zai yi mana bayani game da abin da ya shahi al-luqta idan aka ce al-luqta ita ce da Hausa ka ce tsuntuwa an san tsuntuwa ai shine wato a yare ko ka ce wata dukiya wanda ya tabace ta mutumin da dukiyar shi tabace wani ya same da to wannan abu shi ake ce ma wato abin da ya shahi tsuntuwa sannan tsuntuwa to wannan baban zai gwada mana abin da ya shahi hukuncen ita tsuntuwai tsuntuwa a musulunci tana da hukunce ba haka nan ba kawai daga ka samu dukiya shikenan ta zama taka ba ka rada nemi ba ko ta wani ne ko kuma wani abu makamancin haka to wannan baban shine zai zo yayi mana bayani malai yake cewa al-hadithu ar-rabi' wa 90 ba'da al-mi'atayn an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاسها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها خذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجلها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وانا حديثي riwaya daga Khalid al-Juhani radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi shine yake ce mana su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an luqtati adh-dhahabi wal waraqi game da abin da ya shafi tsuntuwa ta zinare da azurfa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa i'rifi wika'aha to da warko ka san wato abin da ya shahi zaranta ko arzunzuminta wanda aka darme wannan tsuntuwar da kai yace wa ifasaha da kuma wato jakar ko ka ce sarida misali zaka gani a wancan lokacin kudi a dan wata jaka ce ko sarida wanda ake yi da fata sai a zuba kudin sai tana da wani zare wanda ake darmewa to ashe ake zuba kudi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai duba da kyau ka san wannan wato zaran nata arzunzumin nan nata da kuma wata irin sarida ce wata irin jika ce wata irin abin rukon kudi ne wata kala ce kenan summa arifha sana sannan wato kai shela ya zamanto kana neman mai ita sanatan shekara guda to zan mu gani hukuncen wato tsuntuwa shekara guda fa in lam tu'raf idan baka samu ba mai ita annabi sai yace fastantiqha to kaje ka ciyar da ita kana iya ka zamanto kai amfani da ita ko kai amfani da ita daga hanya dai wanda zaka ciyar misali walitakun wadi'atan indak amma ho ciyar wanda zaka yi zata zamanto kamar wata ajiya ce a wajenka kaje ka misali ka kashe so kamar wata ajiya ce shi yasa yace fa in jaa qalibuha yawman bidaddari idan mai ita yazo yana nema wata rana a cikin zamani cikin kwanaki to fa addiha ilayhi to ka bashi wannan wato abin nan ka bashi wannan dukiya dashi to wasa'alahu an dalatil ibli haka sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da mi game da bataccen ragumi ragumi ne ya bace fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace malaka walaha me ya shanin ka da ragumi dan ya bace da'aha annabi yace bar shi fa inna ma ha khiza'aha wato ai shi ragumi a tare da shi akwai abin da ya shahi wato takalman shi haiza kamar kace hukun shi saboda tahiyya da wasu abubuwa ba zai zaman to ba ya taka wani abu ko ya cutar da shi yace wasiqaha da kuma abin da ya shahi wato abinci saboda cikin raƙumi abin da yake dauka ba kadan bane ba nace na ruwa da abin da ya shahi abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace tarilul ma'a raƙumin yana jin shi ruwa shi da kanshi yake gangarawa mashaya yaje ya sha ruwa wata akulu shajar idan yana jin yunwa kuma zai ci abin da ya shafi itace hatta yajiduha rabbuha har sai mai raƙumin nan ya samu raƙumin shi saboda shi ya iya yawon shi a daji yayi ta rayuwar shi lafiya lau har sai da radda mai abin shi ya same shi to wasa'alahu an shati to sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi akuya ko dan akuya ko karamar dabba fa qala sai annabi yace to karamar dabba khuzha ka rike ta ka kama ta fa inna ma hiya laka to ka san da cewa wannan takaci zan mu dawo bayani auli akhika ko kuma ta dan uwanka ci wato me ita kenan auli dhilib ko kuma ta kirkeci ce ko kace ta kuraci to wannan shine tarjuma wannan abin da ya shahi hadisi bala yace daga Zaid dan Khalid al-Juwani yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yake cewa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama anil luqdati adh-dhahabi wal waraqi game da abin da ya shahi tsuntuwa ta zinare da azurfa wato wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin dukiya da na samu ta wani wanda ta bace na daga abin da ya shahi zinare ko azurfa kina anan mu ce na wani abin da ya shahi dukiya sawa'un dolar ne ko sefa ko dukkan wani abu wanda yake abin da ya shahi dukiya ne idan dabbobi ne kuma raƙumi da kananan dabbobi ga baki ɗaya da hukunce-hukuncen su to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi mana bayani game da wannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi zinare da azurfa mi yace irif wika'aha ka san wato abin da ya shafi zaran da aka darme ta da shi kenan misali yanzu kai ne ka samu wata jikka wata lalita lalita da ka samu ta kuɗi kenan he kamata wani irin sani misali zaka duba fermeture ɗinta wani iri ne an gane ko kuma butan ta wani iri ne tunda yanzu banmu da irin wancan abin da ya shahi kayayyaki na abin da ya shahi da yanzu zaka gani duka jikokin zamani kawai fermeture ne ko kuma wani filiyan da zaka yi kawai da buto ka dani to kenan ka san wannan da kyau wa wika'aha sannan kuma ka san abin da ya shahi wa ifasaha ka san abin da ya shahi kalar wannan lalita ko kuma sarita ko kuma jakai kina in fortunone ce ka san baka ce ko ja ce ko bula ce wata iri ce ta hwata ce ko kuma ta wannan leda ce ko kuma ta mice ce kenan ka santa da kyau inji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bancin ka gane ta da kyau sun ma'arifha sana sannan sai kai shekara guda kana neman mai ita kana cigiya kenan to ya ne zaka yi cigiya yanzu misali na samu dukiya a irin wannan wuri ni kuma na zo daga wajen sabon gari misali daga wata unguwa daban to da farko ya ne zai iya yin cigiya har in samu mai ita to alhamdulillah mu a wannan zamanin Allah ya kawo mana irin kafafe Allah ya kawo sauki akwai gidan radio da yawa wanda zaka kai ka bada sanarwar cewa ga abin nan ka same shi a waje kaza kaza da kaza da kaza a duba a ga menene sai a yi sanarwa a ce to wanda ya yadda kazan shi sai ya zo ya gayyaya ne yake sai ya bada kuma kudin mi sanarwa kudin sanarwa kudin sanarwa eh ya amsa kaga ai an taimaka maka kinan da ka sa da ka ji labari sai ka tai kinan kaga wannan ka samu wata hanya mai sauki wanda zaka iya neman mai gida misali in ka kai sanarwai kana iya ka kai sanarwar da abin ko kuma kana iya ka kai sanarwai cewa ka sa kai tsuntuwa abu kaza da kaza da kaza wanda ya san nashi ne yazo sai ka bada lambarka cewa idan yazo ayi kiranka to kaga wannan hanya kenan wannan sai ka yi shekara kana nema idan kuma in ada ne zaka yi matukar kokarin wurin da ka samu ka ringa dawowa nan wajen kana tambaya ko kuma wuraren da kake tunanin yanzu misali in lokacin da mafi yawa mutane ai gari wai duka kadan ne ba diya ba to duk inda ake taro na jama'a kasuwa ko wani abu ko masallaci masallaci ana a sai ka zo ka bada sanarwar cewa wanda ya yadda abin shi kaza da kaza da kaza kenan sai ka bada idan ya sani he yazo ya bada labarin cewa to na yadda na yadda kaza mai kaza mai kaza kai kuma tintini ka riga ka san me siffar kalar wannan jikar da ka samu ka tintini ka san tsummanta da aka darme ta ka san wata kala ce idan yazo ya gayi ya gayi sak cewa abin da ya samu sai ka bashi abin da ya yadda sai ka bashi wato abin shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun ma'arifa hasana na'am tigiya ce ba a yi a masallaci sanarwa kana iya kai sanarwa duk da sanarwa ma mataki mataki ne kamar yadda malamai suke bayani akan wannan sai annabi yace fa illam tu'raf idan kayi tayi baka samu ba mai ita har shekara ta zo to a lokacin sai kai amfani da ita kana iya zuwa kai amfani da wannan dukiyar da ka samu amma mine walitakun wadi'atan indak da zamanto a matsayin wata ajiya ce a wajenka bayan shekara guda ka ciyar da wannan sai can bayan shekara da wani kwanuka da wasu watanni sai ka ji labarin wani yana cewa bara fa na yadda kaza wallahi a daidai bangare kaza da kaza da kaza iri kaza a ciki akwai dukiya kaza da kaza da kaza ka gani sak wannan abin shine sai ka je ka tattaro ka nemo ka kira shi ka ce to wani ni na same shi amma dai da ja na ciyar na yi amfani da shi in yace a'a ban yarda ba fa sai ka nemo ka ba shi daman kamar ajiya ce zata zamanto shi yasa malamai suka ce idan ka samu lokacin kana iya kai sadaka da abin in yazo ka ce mishi to wani na samu abin ka amma nayi kaza nayi sadaka da shi idan kana so ladan ya kai ma to alhamdulillah idan kuma baka yarda ba shikenan kai kama sadaka kanka da wata dukiya kai ka rama mishi wannan dukiya ta shiga baki wannan shine hukuncin abin da ya shafi tsuntuwa idan an samu shi yasa yace fa in jaa qalibuha yawman min ad-dahr idan mai ita yazo yana shela yana nema wata rana daga cikin zamani fa addiha ilayhi to ka zamanto ka maida mishi wato wannan tsuntu wannan abin nashi da ka samu to sai na'am zamu zo kanshi to sai abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sa'alahu an dalatil ibli an tambaye shi game da bataccen raƙumi sai yace mine fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace malaka walaha me sha'aninka da bataccen raƙumi da'aha ka bar shi yace fa inna ma'aha khiza'aha wa siqa'aha raƙumi yana da takalman shi kuma yana da wato madaukin abincin shi yana da abincin shi tana yawa ya cika cikin shi wanda sai yayi watanni bai nemi ruwa kenan zai san inda ya tai ta akulu taridul ma'a yana gangarawa idan yana jin ishruwa yayi ya sha ruwa wata akulu shajar yana daga kan shi ya ci ciyawa ya ci itace yace hatta yajidu harabuha hammi ita ya same ta tuna annabi sallallahu alaihi wasallama danni ya tambayi magana yace da raƙumi a bar shi saboda shi raƙumi ba irin dabbobi bane ba wanda wato wata karamar dabba ta daji za ta iya mishi illa an gane yanzu misali mutum raƙumi zai iya kare kanshi da wata karamar dabba ta daji kura ba ta zo wata kama raƙumi haɗi ka gani zai iya maganin haka da irin shanu malamai suka ce saniya ma tana iya shiga wadda za ta iya kare kanta to wannan zakka bar ta mai ita ya same ta sai dai Allahumma in kana tunanin wato wani yana iya ɗauka daukan ta, misali yaje ya ki bayyana ta, ko kuma ka san me ita tuntuni, kenan kana iya ka kama mishi ka kai mishi misali. Amma matukar ba wannan ba, to abin da ya shahi raƙumi ka bar shi, saboda mene? A cikin shi yana da ma'ajin ruwa, raƙumi aka ce sai ya sha ruwan da zai yi wata bai nemi ruwa ba. Shi sa Allah subhanahu wataala yana hijira mana game da abin da ya shahi raƙumi, da shi muke daukan kayayyakin mu wanda bamu iya dauka ba, ayi bulaguro mai nisa. Shi yasa duk asara zaka ga raƙumi ne, asara kaga babu ruwa. To raƙumi kada zai iya jimurin irin tahiya mai yawa ba tare da wato ya nemi ruwa ba daga gaugawa. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace malaka wala hada'aha, wato abin da ya shahi raƙumi ka bar shi. Fa inna ma'aha khiza'aha wa siqa'aha taridu al-ma'a wa ta'kulu ash-shajar hatta yajiluha rabbuha wa sa'alahu al-shaji. To sai aka yi tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma game da kananan bisashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, yace khuzha, karama bisa ka kama ta, akuya ko tumkiya ka gani a dai sabace, to wannan ka kama ta ka rike, saboda fa inna hala fa inna ma hiya laka, zatta kasance ta kace. Ta kace yaya? Idan mai ita bai zo ba kai ta sheda, zaka zaman to mine kai amfani da ita, tare da cewa idan ya fito mi zaka mayar mishi da wannan yi. Yace auli akhika, ko kuma ka karbe ta kana sheda kana cigiya, mai ita ya zo mine ya same ta, hika bashi kayan shi. Auli zai, ko kuma idan ka barta kerkeci ko kura yana iya kama ta ya cinye, kaga ai an yi asara ga baki daya. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka, in karamar dabba ce kinan ka iya kama. To shi yasa malamai suka ce abin da ya shahi tsuntuwa ta kasu, wato kaso, wato abin da ya shahi uku ko kuma zuwa hudu, kaso uku ko zuwa hudu. Ismi na farko na abin da ya shahi tsuntuwa shine karamar tsuntuwa. Mice ce karamar tsuntuwa? Shine abin da wanda ya yadda shi ma ba zai waiwaye shi ba. Yanzu misali dukiya kuɗi ne, wani yana tsaya yadda wata dala ɗari misali, eske zai iya dawowa ya neme ta? Ko kuma dala ashirin, zaka iya dawowa ka yi ta tona ƙasa kana neman ashirin? Na'am, da wuya kana duba babu ita, kai shikenan ka ma manta da tunaninta, ka yadda kawai ka tafi. To irin karamin kuɗi har zuwa nawa zan mace? Har zuwa jika biyu? A'a, an yi da jika biyu kenan. A maraya aka yi da jika biyu an yi? A jika biyu ba a wannan, a maraya. A ƙauye ne ana iya ayi shela. Amma a maraya, a irin gari, mafi yawa an kai da jika biyu kawai ita mata koma karamin kuɗi. A jika biyar wadda nesa. A har goma sadefan da wani, amma dai matsakaici shine mine. Misali matsaya jika biyu ita ce matsakaiciya, ita ce misali idan ka yadda zaka gani ba kowa ba zai kawo ya dawo, sai dai Allahumma in ka san wani interval ne, misali daga gida ne na huto zan je masallaci, to misali a wannan hanyar zaka komawa ne zan yi. In na ga wasa zamanin da Allah na yadda jika biyu ba ku gani ba, a ba gani ba, shikenan ka tafi. Ka tafi kawai ka manta da ita. To irin wannan malamai suka ce daga ita mu tsaya daga ita abin da ya kasa, dan ka je nesa ka samu kuɗi mai yawa ka ce shi ma abu ne wanda yake tabe ba sai an yi cigiya ba. To ƙananan kuɗaɗe wanda mai ita koda ya yadda ba zai kula ba da shi, to wannan su babu laihi, lokacin da ka same shi ba sai ka yi tsuntuwa kana aya amfani da shi. An fahimta? Ismi na farko kenan wannan, babu laihi zaka karbe shi. Sai kismin da shi kuma bai halatta ka kama shi, ka karbe shi ba ka kama shi kwata-kwata, ka ɗauki wannan tsuntuwa, shi ne mine? Shi ne raƙuni ko saniya. Ba ka zo ba a daji ka ga raƙumi ka kama ka ce wai tsuntuwa kai ta raƙumi. Annabi ta yi malaka walaha, me ya sha ananka da ita barta? Ya je raƙumi yana da abincin shi, da abincin shi zai iya kare kanshi da kuma ƙananan dabbobi. Kaga ba a ce ba a daji kare ya bi raƙumi ya kashi ya cinye shi, kaga ba yayi ba. To kenan kaga raƙumi wannan barshi, me shi zai zo ya gane shi, ko mun nisan da yayi me shi yana iya riskar shi ya kama shi kenan wannan ita dai halatta mutun ya dauke ta sai kuma tsuntuwar da ita kuma idan ka halatta zai ya halatta ka dauke ta amma da mine da sharadin kai nema ka nemi me ida kenan ita ce mi dukiyar da tayi gaba misali akuya in dabbobi ne ko tumkiya zaka iya kama ta amma da sharadin mi arrifa hasada kai shi la kai cigiyar ta shekara guda ko kuma kai ne ka samu jikka goma sai kai shi cigiyar ta shekara guda ko jikka 20 ko miliyan guda in kasarwantar da ita kuma bayan shekara kenan wannan abin da zan mu gane yaushe ne dukiya mai yawa zaka iya tasarrufi cikin da sai bayan ka yi shela shekara guda an gane tunda shari'a ta ce kai shela shekara guda ba kawai daga na samu ba dukiya shikenan mi ne kawai in fara tasarrufi cikin da banna neman mi ida kuma he da sharadin zakai nema zaka nemi wato me ita kai cigiya wannan kenan kismi na uku kismi na hudu na tsuntuwa shine tsuntuwa harami idan kai tsuntuwa a harami to ita ba magana shekara bace magana sai ka mutu ne kana shela kana cigiyar me ita shi yasa in kaga tsuntuwa harami me abin da yake kanka ka dauka in dai ka dauki tsuntuwa harami to wannan wajibi akan kai ka shela kai ta neman me ita in dai a harami ne shi yasa yanzu irin Saudiya a haramin Makka da Madina zaka gani akwai wani sundukul amana da ake ce musu an yi maktab ne kamar biro ne haka daki ne gishi ne gashi nan idan kai tsuntuwa can zaka kai su sun dauki yaunin abin da ya shahi neman me ita idan kuma kai ma kai yadduwa can zaka na yadda kaza sai yazo ka bada muwasafat in ka bada shakalin abin da ka yadda na yadda kaza mai kaza mai kaza mai kaza ga lamba ta ga gidana inda nake waje kaza shikenan sun rubuta sun aje sai wani yazo gashi nan ya samu abin to shikenan ya duba a gani to wane shine yadda kaza da kaza alo assalamu alaikum wane eh kaza kai ne kai yadda mi kai yadda kaza to sai yazo ya amshi ga dutsen wannan shi to kaga wannan an sauwake amma kasa kaga tsuntuwa kai ne ka ta yi umara ko ka ta yi haji cikin alhazai kaga daga duniya kowa yake zawa ya zaka iya daukar tsuntuwa kai shelan mai ita kana ganin riyalat sun hadi kawai dai ka bar su ka wuce ba magana ka dauka nan ka dauka he ka nemo mai ita he ka nemo mai ita dadin ta sauki yanzu ka kai sundukul amana kenan wannan sunne ka suna abin da ya shahi game da abin da ya shahi tsuntuwa akwai wanda ya halatta kai tasarrufi da ita ba he kai cigiya ba shine karamin abu idan ka samu kai ne kana ta yana ka samu wata dala 20 ka samu wata 100 a maraya in a kauye ne akwai bambanci kuma marayan ma sarefan da wata maraye marayan ma akwai babban maraya akwai wanda in ko jika goma ka samu ko aka ba da ita wanda yayi wani yana yadda kawai ya huce kawai na wallahi na yadda jika goma kaza shikenan ya huce ya ma hakura amma wani yayi da jika 100 zaka ga an kira wai mai alo ana ba da cigiya an yadda jika kaza da kaza da kaza kudi a leda kaza da kaza wanda ya samu ya kawo su waje kaza a bashi ladan tsuntuwa kai ma kuma kana samu ya ka nemi wato inda zaka ringa sanarwa kana tamma to yaushe ne mai kidarin malamai suka ce gaba iya gwargwadon yane ne zai zamanto kayi shele zawa zaka kai kawai ka zanna wuni guda kana shela kullun ko kuma a ya wadatar misali da sahi kai da yamma kai ko kuma ya wadatar ala hasab in wajen da jama'a suke haduwa to malamai suka ce misali da sahi kana iya kai inda jama'a suke tattaruwa haka da mare can akwai wasu wanda suke taruwa a wajen kai kenan sadefan da wurin da ka samu tsuntuwa ko kuma liye inda ka samu tsuntuwa dan wannan a gurguje wannan hadisi dai zan mu gani malam ya kawo shi dan ya gwada mana abin da ya gai mana game da abin da ya shafi hukunce na wato tsuntuwa idan ka samu tsuntuwa akwai hukunce wace tsuntuwa ce kuma ya kamata ka dauka wace ce in ka dauka ba laifi ba ya kai cigiya ba wace ce in ka dauka dole ya kai cigiya shekara guda to kan kai tasarrufi a cikin ta wace ce in ka gani ba ka dauka ba ma wace ce kuma in ka dauka kuma har abada ya kai ta cigiya ya rayuwa ka tsuntuwa harami kenan Allah na'am. Na'am. Misali ne babu tsira ba. An yi da karatu mala yana ciki kenan kalega ka tambayi mala a irin wannan lokaci daidai ya ne ne za ta. Eh misali ne muka bada. A'a ba mi wai tifaki. Misali ne aka bada ko ba aka ba?
Na'am.
Kenan a ina kuma shi yasa ai muka ce da bambanci a wani waje da wani waje. Mafi yawa dai a gari a tsammaninmu jika biyu. Misali in ka yadda kai tsinto jika biyu misali a gari zaka gani ba kaso ba mutum ake iltifati da neman ta a gari dai, amma in ta kai biyar zaka ga ita ma dai wani waje a ƙauye tana yi wa a ne a sa da cikiya, amma anan misali ka taba ji a radio an ce wani ya yadda jika biyar yana nema ko goma. To ala kulli hal dai sadifan da urfi in mun yi da karatu kale ka wajen mallam insha Allah sai ka samu a gwargwadon wani kuɗi ne mutum ya samu dan ka aje mutane an yi karatu ka ringa samun kuɗi kuma baka ci giya, saboda ka samu kuɗi shikenan kai bonus ya zo alfayu ya zo to ala kulli hal a cikin hadisin nan kuma zan mu gani irin abinda ya shahi raƙumi idan ka gane shi ya bace ko saniya kenan wannan ba ruwanka da shi ka bar shi zai samu mai shi don karamar dabba ita ce ya halatta saboda kada ya zamanto wato kirkecin daji ya kama ta ko kuma wani abu makamancin haka. Kenan wannan hadisi shi kadai ne mallam ya kawo mana a cikin wato wannan babu ko mu ce a cikin wannan babu. Na'am. Sai mallam yace kitabul wasaya al hadith al 95 ba'd al 200 an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الله أكبر. ما لقيت كتاب الوصايا وأن لتافيني وأن زي كورو من حدثنا سكيم جنا جمدا عبد يشهي الوصية. ناقتي على وصايا جميعين وصية. ده هو سمتي وصية. وكم أتي منه؟ Na'am. Banda wasiya da Hausa mi yake cewa? Larabci ne wasiya. Da Hausa mi yake cewa? To, baba Hausawa. Na'am. Jan kunni. Kashedi. Da Hausa wasiya. Ya tambayo mana malam. Wasiya. To ala kulli hal idan aka ce wasiya kowa ya gane ko wasiya to a shari'ar musulunci meye wasiya shine wato mutun lokacin da yazo mutuwa ya bare ya sanya wato cewa dukiyar shi misali yayi wasiya cikin dukiyar shi cewa a dauki kaza a ba wani ko kuma cikin dukiyar shi yayi wasiya cewa a yi mishi kaza da dukiyar shi kaza ko kuma cikin dukiyar shi ya ce ayi kaza a ba wani kaza, to wannan duka abin da ya shahi wasiya wanda wasiya musulunci ya zo mana da shi shari'iyyancin ta tun daga littafin Allah subhanahu wataala da kuma abin da ya shahi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Saƙo har abada kenan wasiya. Misali zan mu gani wato nau'i'ika na abin da ya shafi wasiya. To wannan suna ne ko kuma sifati ko kuma tarjama ko kuma haka dai ake wani. To ka san mafi yawa Hausa Larabci take janyowa Larabci take janyowa da yawa, shi yasa wani yake cewa dukkan magana da kaji da Hausa an ce mata an hwara ta da al, to Larabci ce asalin ta. Larabci ce albasa, albasal, alkaki, الكاك المهاجري المهاجر المكش to din larabci ne din larabci ne daga larabci ne ake dauko wato wannan sunan Hausa din duk sunan da ka gari da Hausa sun sa wanda alif walla na'am alqalami alqalam allo 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 to allo to wannan duka abin da ya shafi Hausa na wannan akwai kalmomi da yawa daga cikin wani yace akwai sun kalma ta kai 500 tar Hausa duka asalin da larabci ne to ala kulli hal akwai aya Allah subhanahu wataala yana ce mana kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran al wasiya ka gani alqur'ani yazo mana da abin da ya shafi wasiya Allah subhanahu wataala yace ya wajabta mana idan mutun yazo mutuwa dayan ku yazo mutuwa in taraka khayran idan ya bar wata dukiya to ba laihi yana iya yi wasiya a cikin wannan dukiyar dai haka sunna kuma zan maga hadisan da malam ya kawo mana a cikin wannan babe zasu yi mana magana game da abin da ya shahimi game da abin da ya shahi wannan wasiya sanan malamai suka ce ijma'i ne na musulmai gabaki daya akan mashru'iyyancin abin da ya shahi wasiya gabaki daya ba taba samu wajen malamai an ce an yi sabani cewa ya halatta ayi wasiya ko bai halatta ba ayi wasiya amma ita wannan wasiya malamai suke cewa yana daga cikin kyakkyawan abin da ya shahi ayyuka na abin da ya shahi musulunci wanda mutum wanda yake ma'abocin dukiya Allah subhanahu wataala sai ya wayassare mishi cewa ya halatta dukiyar nan tashi yayi wata wasiya da ita wanda ladan nata zai zamanto ko bayan ya mutu yana nan lasiya ma idan ya bada ta wakafi ko wani abu makamancin haka shi yasa yazo a cikin hadisi wanda malamai sun inganta shi cewa Allah subhanahu innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi min amwalikum hina wafatikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam cewa lalle Allah subhanahu wataala yayi mana sadaka da sulusi daga cikin dukiyar mu yayin da muka zo mutuwa lokacin da ka zo mutuwa babu laihi kana iya wasiya da mine da sulusi na dukiyarka amma da sulusi kaka wuce kamar yanda hadisi wato zan mu gani zai gwada mana malam yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi ai bai dacewa game da mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi wanda yana da wani abu zai yi wasiya akan wannan abu yabitu laylataini ya kwana dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu face sai wannan wasiyar tana nan wato ya rubuta ta a wajen shi ka sa ta kalkashin matashin ka misali idan wannan hadisi me yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai bai dacewa game da mutum musulmi wanda yake musulmi yana da wani abu da zai yi wasiya akan shi wasiya zaka wanzar da wani abu yabitu laylataini ka kwana dare biyu illa face wannan wasiya ka rubuta ta maktubatun indahu face ka rubuta ta tana nan a aje wanda wannan yake nuna mana abin da ya shafi wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da al'ummar shi akan mi akan gaugawa ya zuwa aikata ayyukan alkhairi da kuma ribatuwa da wato dama kafin lokacin ta ya wuce saboda lokacin da kake raye kana da dama zaka iya wasiya da wani abu na alkhairi amma lokacin da ka zo ka mutu ka gani ka riga ka tsaya kudi sun zama na magada dukiyarka ta zama ta magada bataiwa ne ya zamanto an dauki dukiyar nan a ce an yi wasiya ko kuma wani abu makamancin haka ta zamanto ta magada sai da wannan in shi yasa kina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu yi gaugawa zuwa ga rubuta abin da ya shafi wannan wasiya sannan malamai suka ce ita wasiya akwai wadda take wajibi akwai kuma wadda take mustahabi wacce ce take wajibi shine misali wasiyyar da wani haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin Allah subhanahu wataala kai ne Allah subhanahu wataala akwai wata dukiya ta zakka zaka hudda zakka kuma gashi nan misali ko baka da lafiya ko wani abu makamancin haka ko kuma baka hudda ta ba to kaga nan dole kai wasiyya ka rubuta cewa fa akwai zakkar dukiya adadi kaza haƙƙi ne na ubangiji ka hudda ko kuma kai addawal in wani abu a dukiyarka zakka hudda shi to kaga wannan ya zama wajibi ka rubuta sannan malamai suka ce bancin wannan akwai haƙoƙi na abin da ya shahi dan adam ai misali bashi kai ne wane yake bin ka bashi abin da yafi dacewa shine ka rubuta wannan duk wanda suke bin ka bashi wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza duk wannan abin da ya shahi wasiyya ne shi yasa kuma ita wasiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yabitu laylatayn kada ya bari ya ringa kwana biyu illa wasiyyatu maktuba ka rubuta ta tana nan a aike wane yana bi na kaza ina bin wane kaza lokacin da ya baka sai ka zo kai ta hadisin ta ga mata misa ajo to ya bani kaza tsoran kaza ya bani kaza tsoran kaza ya biya ni kafurci shine kamar bashi Allah subhanahu wataala ayatu dain ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman yace faktubu ku rubuta kinan wasiya ita ma abin da yafi dacewa shine mutun ya rubuta kai ne kuma misali wasiya ta gaba nau'i na gaba shine misali ya zamanto a wurin da kake ana aikata bid'o'i la'alla in ka mutu za a ma wata bid'a wadda bata halatta ba sai kai wasiya cewa in na mutu waka amin kaza ka amin kaza ka amin kaza ka amin kaza kuma wannan dole ne abi wannan wasiyar taka ita wasiya idan aka yi ta wajibi ne a yi ta a cika ma wanda ya yi ta matukar bata saba ma shari'ar musulunci ba yaushe ne zata saba ma shari'ar musulunci shine kai wasiya da wani abu wanda shari'a ta hana kace misali in ka mutu amma wani abu wanda shari'a ta hana to wannan ba za a yi ba misali ko kuma cikin dukiyarka kace in ka mutu a dauki sulusi sama da sulusi a dauki rabin dukiyarka a yi kaza to wannan ba a cika ba saboda ka huce iyaka malamai suka ce wasu malamai suka ce a sai dai a miro ta sulusi wasu suka ce a ba a cika ba batila ce tunda ta huce iyaka to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama anan yake kwadaitar da mu akan cewa fa kada mu bari mu yi kwana biyu face sai wasiyyar mu tana karkashin mi karkashin matashin mu kenan shine ka rubuta wasiyyar ka tana nan a aje maktubatun indahu a rubuce tana nan wajen ka zada muslim imam muslim a ruwaya shi yayi kari yake cewa abdullahi dan umar yana cewa ma marrat alayya laylatun yace munzu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu zalika yace wallahi da dai wani dare bai taba huce ni ba tunda naji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana cewa bai dacewa ga mutum musulmi ya kwana kwana biyu face he ya rubuta wasiyyar shi tana rubuce a wajen shi yace illa wa indi wasiyyati face sai wasiyyar shi tana nan a rubuce ya rubuta ta in aka kwana ma ya ƙara dubawa yayi miza ajur in ta ya ƙara dubawa to haka ake su anan wa rubuta wasiya wasiyar shi take gida a yi Sufyan ka rubuta baka da kai yanzu baka da wasiya da zakai kawai in ka mutu ka mutu to kamata ya ringa ba wanda yake bin ka bashi ba kai kuma da kama balle tattawai to an kawo nawa yi aka yi da to ai abinda shari'ar musulunci take so so take mu zamanto kullun a nitsi a shirye wannan hadisi me yake karantar da mu yana karantar da mutum yana kwadaitar da dan adam ya zamanto kullun a shirye da mutuwa a shirye kake na mi na mutuwa da kuma mi gaugawa ga rubuta wannan wasiya la'alla mutuwa ta riske ka baka shirya ba kuma kai kuma akwai abubuwa da yanzu misali wanda zai bar la sai ma irin wannan zamani malamai suna ta bada suna ambatawa cewa mine cewa zai zamanto an yi mutun ya mutu ya bar dukiya in wanda magadan ba tarbiya ba ta kirki gare su ya zamanto bashi shikan da ake bin shi a kasa biya mishi to ka gani bashi shikan da ake bin mutun a kasa biya mishi to amma ka riga ka yi wasiya cewa fa gashi nan kaza da kaza to dole wannan wasiya a kaza shi yasa masu rabon gado idan suka zo ma me yake tambaya wane bai yi ba wasiya in yayi wasiya to a zo a gani me yace to kaza wane yana bin shi bashi kaza kaza saboda dukiyarka in miliyar nawa ka tara ta in dai da bashi akan ka ana iya biyan bashi da duka wannan dukiya ko kariya za ta yi masu magada dai su yi hakuri wannan bashi shine abinda dainullahi ahqqu bil wafa barantana na dan adam wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa dukkan wani matsayi na bawa dukkan wani matsayi na bawa idan ya mutu ba za a kai shi ba har sai an biya mishi bashin shi bashin da ake bin ka idan ka mutu duk wani matsayi da yake kanka ba za da za a kai ka ba za a kai ka rashi sai an biya ma wannan bashi to shi yasa abu ne wanda yake na to kaga wasu su kula ma da abin da ya shahi a tambaya yana da bashi ko bai da bashi ko kuma wasu sai an yi wani sati biyu sati uku masu wanda suke da kokari zaka ji an fara zawwa inda yake mu'amala da mutane wa yake bin shi bashi wa yake kaza an yi sati uku kai rataye ranka tana nan a rataye an ki kai ka martabar da ya kamata a kai ka saboda ba a biya ma ba bashi abin da yake farko idan mutun ya mutu shine abin tasarrufi cikin dukiyar shi abin da za a sai mishi likafani bancin wannan shine a duba bashi bashi shi yake biyawwa baya bancin bashi tukun wasiya in yaso wasiya idan tayi an biya wasiya sai ya zamanto magada abin da ya rage ya zamanto an bawo to Allah subhanahu wataala ya datar da mu ala kulli hal shari'an musulunci wato tana kewaye da dukkan yanda zata dauke mana wasu abubuwa na damuwa da kuma wasu abubuwa na tsanani shi yasa lokacin da mutun ya mutu ana mishi bashi in ya mutu ba yayi ba wasiya za a zo a yi ta shiga rikici a kaza kaza wannan yace a bai yarda ba wannan yace a wani kawo bai shi bin shi bashi ma duka dai wasu abubuwa da suke faruwa bayan rasuwar mutum Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yake cewa akwai sauran lokaci alhadithu sadis wa tis'una ba'da al-mi'atayn an sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu qala ja'ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi fa qultu ya rasulullah qad balagha bi min al-waja'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi sulusi mali qala la قلت فالشرط يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير انك انتظر انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم آلة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويدر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة وتوانا حديثي جمالا يكاو من نبي أتكين بابا رواية دك سعد أن أبي وقاص يرداء الله تتبتا أغريش قال يكي تشيوا جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أم حجة الوداع سعد يكي تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يازو يزيارتي شبيد لاهية a shekara ta hajjin bankwana min waje'in na daga wata rashin lahiya ishtadda bi wanda ta mishi tsanani wato shi Sa'ad bai da lahiya yana kwance annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ziyarce shi fa qultu sai Sa'ad yake ce ma ya rasulullah ya ma'aikin Allah qad balagha bi min alwaja'i ma tara ya rasulullah kana gani yanda rashin lahiya ta kai ni wato ta mishi tsanani bari mu tarjuma hadisin kenan lokaci ya bada sai mu dawo sharhi in bai bada ba kuma sai sati mai zawa yace ya rasulullah qad balagha bi min alwaja'i ma tara ya rasulullah kana gani ko yanda rishin lahiya ta kai ni wa ana zu malin kuma ni ma abocin dukiya ne wala yarisuni illa ibnatin babu kuma mai cin gadan shi sai wata diyar shi guda kawai gare shi kuma shi yana da dukiya guda yana da dukiya mai yawa wanda mun sani mata mi suke ci in ita kadai ce misali nisfu zakat yanzu in diyarka guda ka mutu kaga dukiyar nan in baka da kowa sai ita ba duka ba za a bata sai dai a bata mi rabi za a bata sauran kuma akai ina akai baitul mal ko kuma a tattaro wasu ala kulli hal zamu zo kitabul fara'id bayan wannan litafin insha Allah sai ma yace afa atasaddaqu bi sulusi mali shin ya rasulullah zai iya wato in yi sadaka da biyu cikin uku na dukiyata biyu cikin uku na dukiyar shi misali dukiyar tashi a dauka miliyan 30 ne ya dauki miliyan 20 misali yace yayi sadaka da shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la a qultu sai shi sa'ad yake cewa ya rasulullah fashatru ya rasulullah to yanzu rabin dukiyar ta una iya bada shi sadaka annabi da yace mishi la a qultu sa'ad ya kara ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasulus ya rasulullah to daya cikin uku ya rasulullah misali dukiya miliyan 30 ya bada miliyan 10 as-sulus annabi sallallahu alaihi wasallam yace daya cikin uku was-sulusu kaseer yace daya cikin uku ma hami yawa ne sai yace innaka intadara warasataka aghniya kasan da cewa ya kai sa'ad na da ka bar abin da ya shahi magadanka suna masu mawadata suna da arziki khairum min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas shi yafi alkhairi na da ka bar su matalauta su yi suna nema abin hannun mutane suna roƙon mutane wa innaka kuma ka san da cewa ya kai sa'ad lan tunfiq nafaqatan da dai ba zaka ciyar da zaka yi ciyarwa da wani abin ciyarwa tabta ghibaha wajha Allah wanda kake neman yarda Allah kai ta dan Allah kai ta da ikhlasi illa ujirta biha face sai mine sai ka samu lada akan wannan yace hatta ma taj'alu fi fihi imra'atik hatta abinda zakka sa daga cikin bakin matarka shi ma zaka samu lada akan shi qala sai yake cewa qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ukhallifu ba'da ashabi yanzu ya rasulullah yanzu mutanen nan abokai na sahabbai gabaki dai zakku bar ni komawa zakku yi madina ni ku bar ni saboda shi yana kwance bai da lafiya a makka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka lan tukhlaf a sa'ad baza a barka ba fa ta'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah ka aikata wani aiki wanda kake neman yarda Allah subhanahu wataala illa zaddata bihi darajatan wa rif'a face sai ka kara samun daukaka da kuma daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala yace wala allaka an tukhlaf la alla za a barka kadirayu hatta yantafi'a bika aqwamun hawasu su zamanto sun amfani da kai wato ya zamanto ka warke ka je da duke ka kana aikata aiki wasu sun amfani da kai wa yadurru bika akharun kuma wasu su zamanto sun samu cutuwa da kai sune kahurai zakka je ka shiga ayyaki da kai ka kashe kahurai kaga sun cutu da kai saboda daukar kalmar la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace allahumma mdi li ashabi hijratuhum ya allah ka cika ma sahabbaina hijrarsu wala taruddhum ala aqabihim kada ka mayar da su wato baya wato ya zamanto ka musu ka maida musu hannun agogo baya yace lakinnil ba'is bari dai abin da yake abin jin zahi abin ciwo sa'ad bin khawla shine sa'ad bin khawla wato yarisi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji mishi zahi yana ji mishi ciwon wato ya mutu a makka wato wannan shine tarjuma wannan hadisi a gurguje hadisin sa'ad bin abi waqas zan mi bayanin shi ijmali in yaso sati mai zawa sai mu dawo kan sharhi sa'ad bin waqas yayi hijira daga makka zuwa madina yana cikin muhajiri sai aka zo makka hajjatul wada hajji ta bankwana ta annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ad sai ya rishin lahiya annabi sai ya zo ya kawo mishi ziyara bai da lahiya sai sa'ad yake cewa ya rasulullah kana gani yanda fa rishin lahiya ta kawo ni to wato yana ma annabi jajin yanda gashi nan ya tsananta jikin shi har yana ganin cewa fa shi mutuwa zai shi yasa yace ya rasulullah shin zai iya wasiya da dukiya ta saboda iyata ɗaya kai ɗai ita take cin gadona zai iya wasiya da sulusi biyu na cikin dukiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi a'a yayi yawa yace to ya rasulullah rabin dukiya ta ina iya yi wasiya da shi annabi yace a'a yayi yawa shi ma yace to ya rasulullah ɗaya cikin uku ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi duk da haka nan dai ɗaya cikin uku to amma duk da haka nan yana da yawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi bayani yace ya sa ka san da cewa ka bar iyallanka suna mawadata suna da dukiya shine yafi alkhairi na da ka bar su talakawa su zamanto suna bin mutane suna roko suna yatakaffafuna nas suna nema abin da yake hannun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce mishi cewa ho ka san da cewa ho ga sa'ad da dai ba zaka ci yadda wata ciyarwa ba wanda kana neman yarda Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka lada akan wannan kai hatta abincin da zaka sa a cikin batan cikin bakin matarka shi ma Allah zai iya baka lada kaga aiki ne wanda yake na wajibi mubah ka dauki abinci ka sama matarka a baki aiki ne wanda yake mubah amma an kai shi da ikhlasi Allah zai baka lada akan wannan yace sai ce ma ya rasulullah yanzu ukhallafu ba'da ashabi yanzu za a tai sahabbai su su tahi su koma madina ni kuma a barni a makka ha ummuta a makka yana jin takeici saboda yana daga cikin shari'ar musulunci kasar da kai hijira ta musulunci daga ita to bai halatta ka dawo da ita zama an fahimta shi sa al muhajirun bai halatta su dawo makka to shi yana jin ya za a yi yanzu an zo makka yana makka kuma zai mutu a makka yana ganin mutuwa zai kinan mine kamar hijirar shi ta dan samu na kasa shine yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam rarauka yanzu ya rasulullah ko ma za a yi gaba ki dai ni a barni anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi lan tukhlaf ba za a barka ba kaga na akwai wata ishara cewa la Allah zai warki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fa ta'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah da zaka ta aikata aiki wanda kake neman yarda Allah illa zaddata bihi darajatan wa rifqa bace sai Allah subhanahu wataala ya daukaka darajarka Allah subhanahu wataala ya daukaka matsayinka haka yace wala allaka an tukhlaf la Allah Allah subhanahu wataala zai rayar da kai ya zamanto ka tashi ka samu lahiya hatta yantafi bika aqwam har wasu su zamanto sun amfani da kai wa yadurru bika akharun wasu kuma su zamanto sun cutu da kai sune kahurai mushrikai saboda ka samu lahiya ka tai ayi yaki ya karkashe su ka kashi kahurai yace ayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa Allahumma mdi li ashabi hijratuhum ya Allah ka cika ma sahabbaina hijrarsu wato bi ma'ana ka cika musu ladan su na hijira yace wala taruddahum ala aqabihim kada ka mayar da su baya lakini liba'is abinda yake abin zahi abin jin ciwo shine sa'ad bin khawla shi sa'ad bin khawla ya mutu ne a hajjatul wada wato a makka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana mishi ciwon ya mutu a makka bayan yayi hijira saboda muka ce idan ya zamanto kai hijira wannan garin kai ka bar shi kawai in ka zo dai ka biyo ka wuce ka tayyaka shi sa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka yi hijira ba wanda ya dawo makka ka kaura daga wannan garin kwata kwata koda ta dawo garin musulunci kinan wannan hadisi zan ba gani insha Allah sati mai zawa bayanai da ya dauka game da abin da ya shafi wasiya da kuma hadisin da zai zo wato gaban shi insha Allah anan zamu tsaya da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin